الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu irin wannan rana ta Litinin, wanda yau 20 ga watan 7 hijira manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 17 ga watan 4 miladiya 2017. Muna wannan darasi da za mu yi a yau shi ne darasi na 9 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Tamamu Tawfiq fi Siratis Siddiq. In ba manta ba, zan mu tashi shafi na 54, wanda malam ya somo bayani dangane da falaloli da malamai suka yi istinbadi suka rairayo a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, illa tansuru faqad nasarahu Allah. To an fadi gabace daya da kuma gabace biyu. Abu na uku yace sahibu fil ghar, daga cikin falaloli na sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda, shine abokin manzo alaihi salatu wassalam a cikin kogo. سيتي الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن. فللا تسيرنا أبو بكر أسيوا ننكوغو تو أسرلي تكي لنص القرآن. وقد تقدم قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يتي كمزا تسيرنا أبو بكر جمانزو عليه الصلاة والسلام ياري غايا غباتا. Inda yake cewa nazartu ila aqdamil mushrikin ala ru'usina, na kalli kafafuwan mushrikai wato akan kawunan mu yayin da muke cikin kogo. Ma'ana zan fahimci cewa kofar kogon sama take kallo, da suka zo suka taka ana kallon kafafuwan su, gashi nan su kuma ba sa ganin wanda yake ciki. Allah ya rufe idanuwansu. Yace to na duba wannan kafafuwa nau'in nan mushrikai, fa kuntu ya rasulullah, sai nace ya ma'aikin Allah, law anna ahadahum nazara ila qadamayhi la absarana, da dayan su ya kalli kafafuwansa to da ya gamu. Fa qal, sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace, ya aba bakarin ma dhannuka bi ithnain Allah thalithuhuma, ya kai Abubakar me yi tsammaninka ga mutum biyu da Allah subhanahu wataala shi ne na ukun su? Yace wa hadha alhadith, yace shi wannan hadithi, ma kaunihi mimma tafaqa alilmi ala sihatihi, dori ma akan cewa duk malamai na ilimi sun hadu akan ingancin sa, wata laqihi bil qabul, kuma sun yi lalema rabe da shi ta hanyar karba da hannu biyu. To dore akan wanda ma fa lam yaqtalif fi zalika thnani minhum, wato kasancewar babu wasu mutum biyu da suka yi sabani a cikin sha'anin ingancin wannan hadisi, to dore akan wannan, fa huwa mimma dalla alqur'anu ala ma'anahu, to kuma yana daga cikin abinda alqur'ani yayi nuni a bisa ma'anarsa. Kaga aya da muka karanta, idhuma fil ghari thaniya thnaini idhuma fil ghari, kaga shine na biyun biyu nan. Kuma yace ma dhannuka bi thnaini Allahu thalithuhuma, kaga kenan wannan hadisi dori akan cewa muttafaqun alaihi ne. Ma'ana abin da malai yake so yace anan, koda ma babu wata aya ta alqur'ani, to shi hadisi ya isa ya zama hujja. To ballantana hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi, kuma sai ya zama aya ta goyi bayan sa, kaga ya zama nurun ala nur. To wannan yana nuna mana cewa ashe abokantaka tasu abokantaka ce wacce take ta yi zurfi kwarai, hatta lokacin tsanani da takura, to wannan abokantaka sai dai ta ƙara danko. abu na hudu ya ce annahu sahibuhul mutlaq, kuma daga cikin abinda waccan aya ta nuna shi sai na Abu Bakar shi ne aboki na manzo alaihi salatu wassalam, abokinsa na saki ba kaidi. Me ake so a ce yanzu kaman kai kila kana da abokai guda goma ko ashirin, to inda za a ce maka wane na ganku ko biyu kuna tafiya sai dai ban gane kowa ba sai ka ce ai abokina ne, to ma'ana baka neman, ba neman ƙarin bayani, kawai an san wane ne, duk da an san da wane da wane da wane da wane abokinka ne, ko kuma ce wane ai abokinka ya zo, ko kuma kai da kanka ce ai abokina ya yi balaguro, mai ji baya bukatar sai kai mai tafsiri wane daga cikin abokaina. To sai na Abubakar shi ne abokinsa saki ba kaidi, kawai da an ce sahibin manzo alaihi salatu wassalam, in dai aka tsaya aka yi shiru to ba wanda ake nufi sai Abubakar. Shi ne abinda wannan gaba take nuna mana, ya ce kauluhu faɗin sai da ya ce idh yaqulu li sahibihi, yayin da yake faɗa ga abokinsa sai ce la yaqtasu bi musahabatihi fil ghari, bai keɓantu da abokantaka da shi a cikin wannan kogo ba kawai, bal huwa sahibuhul mutlaq, ya ce a'a shi ne abokinsa sake ba kaidi, allazi kamulati suhba, wanda ya samu kamala a cikin abokantaka, kamalan ya ce wato cikar da lam yashraku fihi ghairu, babu waninsa da ya tarayya da shi a cikin wannan. Ku duba irin sayyidina Ali, ka ce dan babbansa ne da Abu Talib da Abdullahi mahaifin manzo alaihi salatu wassalam, uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, kuma gashi surukinsa gashi shi ya riƙa shi, to amma inda za a zo a ce abokin manzo alaihi salatu wassalam ba wanda zai hararo Ali, Abubakar za a hararo nan take saboda waɗannan dalilai. Ya ce fasara muktasan bil akmaliyyati min as-suhba, sai ya zama shi ne keɓanto da mafi samun cika ta fuskan abokantaka. Kaga bai ce ma bil kamaliyya ba, sai ce bil akmaliyya, mafi samun cika ta fuskan abokantaka. Yace wa hadha mimma la niza'a fihi, yace wannan abu ne wanda babu wani ja'in ja'a cikin shi, baina ahli ilmi, tsakanin ma'abuta ilimi, bi ahwalin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ashabi, duk wanda suka san halayyar manzo alaihi salatu wasalam da kuma sahabbansa, to sun san da an ce abokinsa kai tsaye ba wanda za a hararo sai sayyidina Abubakar. Yace kamar fil hadithin ladhi rawahu al-bukhari, kamar a cikin hadithin da imam al-bukhari ya rawaito, an abi darda, daga abu darda, an annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, daga manzo tsira da amincin Allah su kar tabbata a gare shi, wa fihi, daga cikin abin da yazo a wannan hadisi yace hal antum tariku li sahibi, shin za ku kyale mun abokina. Wannan hadisi in ba ku manta ba ya gabata, lokacin da aka samu musayya tsakaninsa da sayyidina Umar, ku duba kusacin Umar da manzo alaihi salatu wasalam, amma sai yake ce masa shin za ku kyale mun abokina, kamar kenan yana nuna cewa shine abokina ba sauran mutane ba. Yace faqad tabayyan, ya riga ya bayyana, annan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, cewa manzo tsira da amincin Allah su karta mata gare shi, khassahu, ya kebance shi duna gairihi, banda waninsa, ma'a annahu ja'ala ghayrahu min ashabihi aidan, tare da cewa ya sa waɗansu ma banda shi a matsayin sahabbai kuma. Misali da ke cewa la tasubbu ashabi, kaga anan ba keɓance Abubakar shi kadai ba, wannan gaba ta nuna duk wanda suka zauna da manzo alaihi salatu wassalam su ma sahabbansa ne, in dai ba munafikan da suka bayyana musulunci suka koyi kafirci ba. To amma duk da haka sai na Abubakar shi ya samu wannan keɓantuwa, shine ya ce lakinnahu khassahu bi kamali suhba, sai dai shi ya keɓance shi da kamala ta abokantaka. Wali hadha qala man qala min al-ulama, to saboda haka ne ma mai fada daga cikin malamai yace inna fada'il as-siddiq, yace falalolin sayyidina Abubakar khasa'is, wa in suke bance ke bance ne, lam yashrak fihi ghayru, babu wani sa wanda ya tarayya da shi a cikin wannan. Daga cikin abubuwa da aka samu a cikin waccan aya, wannan kusan malam ya rairayo wato maganganun Ibn Taymiyyah ne a cikin Minhajus Sunnah, domin za ka ga yayi reference da shi tun can baya. inda ya ambaci cewa ka duba ma'ana shafi na 53 inda yace unzur ibnu taymiyyah min hadis sunna ya ambaci mujalladi na 7 shafi na 472 zuwa da 3 to zaka yana ta ihara yana cewa al masdarus sabiq ma'ana dai wancan matsotsa da aka ambata yace annahu al mushfiq alayhi kuma sayyidina abubakar shine yake nuna tsananin tausayi ga manzo alaihi salatu wassalam yace kauluhu fadin sa Allah subhanahu wataala inda wato yake kai to fadin manzo alaihi salatu wassalam yace la tahzan yake ce abubakar kada kai bakin ciki yace yadullu ala anna sahibahu kana mushfiqan alaihi yace to wannan ya nuna shi wannan aboki mai tsananin tausayi ne gare shi muhibban lahu mai tsananin so ne gare shi nasiran lahu kuma mai taimako ne gare shi haythu hazin yayin da ya zamo yayi bakin ciki yace wa inna ma yahzanu al-insan kadai mutun yakan yi bakin ciki ne har da khaufi ala man yuhibbuhu yayin da yake da tsoro akan duk wanda yake so ba'ana duk lokacin da wanda kake kauna kaga zai cutu zaka dogo zuma ka samu bacin rai da damuwa bal zaka iya gabatar da kanka ma ka cutun aibin kafin shi to kasancewa sai na bakar har manzon Allah da kansa yake cewa la tahzan kenan ya ga lalle ya nuna damuwa to ashe wannan shi ya nuna kamala ta soyayya yace wa kana husnuhu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya kasance bakin cikin sa da damuwarsa da yake yi wato dangane da manzo alaihi salatu wasalam li alla yuqtala wa yadhhaba al islam domin kada a kashe manzo alaihi salatu wasalam addinin musulunci ya zama ya salwanta to wannan shi ne da musa da abubakar wani haza saboda haka ne malam ma kana ma'ahu fi safaril hijra yayin da ya zama tare da shi a cikin wannan balaguro na hijira kana yamshi amamahu taratan ya kasance yana tafiya gaban sa wani lokaci wa wara'ahu taratan wani lokaci kuma ya tafiya a bayan sa fa sa'alahu annabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam an dalik sai manzo alaihi salatu wasallam ya tambaye shi dangane da wannan fa kada sai ce azkuru rasda wallahi nikan tuna masu kwantan bauna fa akuna amamak sai in yi sauri in koma gaban ka wa azkur talab kuma sai in tuno masu bin sawu fa akuna wara'ak sai in yi sauri in koma bayan ka to kaga wannan yana nuna kamala ta kauna da kuma ainihin soyayya yace rawahu ahmad fi kitabi manaqib sahaba imam ahmad shi rawato wannan hadisi a cikin littafin sa manaqib sahaba an ibn abi mulaika daga dan abu mulaika kale yace lamma hajara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayin da manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi yau kaura kharaja ma'ahu abubakar abubakar sai ya fito tare da shi fa akhadha tariqa thawr sai ya kama hanya ta wannan kogo kale yace fajala abubakar yamshi khalfa sai na abubakar sai rika tafiya bayan sa wa yamshi amama kuma yana tafiya gaban sa fa qala lahu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi yace malak yace me same ka kala sai ce ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah akhafu an tuqta min khalfika fa ata'akhkhar ina jin tsoron a zai ke maka ta bayan ka ne shi yasa nake komawa baya wa akhafu an tuqta min amamik kuma ina jin tsoro kada zai ke maka ta gaban ka fa ataqaddam kuma sai in koma gaba kala yace falamman tahina ila gar to yayin da muka isa zuwa kogo kala abubakar sai sai na abubakar yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah kama anta tsayanan inda kake hatta a kummahu har sai na share wannan kogo na tsaftace shi ma'ana duk da wannan hali na damuwa ana gudun tsira da rai to amma bai da manzo Allah shiga wannan kogon ba sai ya shiga duk wani abu mai cutarwa ya zama ainihin ya share shi saboda kada a yi gudun gara a fada gidan zabu a iya samun wani maciji a iya samun wani abu mai cutarwa to sai ce ka tsaya ni zan shiga in share ma'ana kenan na yadda in ma akwai abin cutar to idan na shiga ni ya zama ya soma da ni yace falam yakun yarda bi musawat annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ma ya gamsu da cewa ayi kai da kai shi da manzo alaihi salatu wasalam ba wato kaman a ce duk abin da zai same kai same mu a tare a'a bal kana la yarda bi an yuqtala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'ish yace kuma ba ma aka babbai yadda ma ya zama an kashe manzo alaihi salatu wasallam shi kuma yana rayuwa ba ba ma anan ba a a bal kana yaftaru an yafdiyahu bi nafsihi wa ahlihi wa mali a a abinda ya zaba shine ya zama ya fanshe shi da kansa da iyalansa da kuma dukiyarsa yace wa hada wajibun ala kulli mu'min wannan ya zama wajibi akan dukkan wani mai imani shi yasa mai wanda yake cewa fadaina bil arwahi law kana yuftada muna fansasa da rayuka inda a ce za a fashe shi alayhi salatu wassalam haka ya kamata annabin duk mu'mini mai imani ya kasance sai ce was-siddiqu aqwamul mu'minina bi dhalik as-siddiq shi yafi kowane mu'mini tsayuwa da irin wannan aiki abu na shida sai ce al-musharakatu lahu fi ma'iyyati al-ikhtisas wato wannan gaba za ta nuna mana tarayyantakarsa da shi a cikin wato ma'iyya keɓantacciya ma'ana ya yi musharaka da manzo alaihi salatu wassalam a cikin keɓantacciyar ma'iyya ta Allah subhanahu wa ta'ala ƙauluhu faɗin Allah inda ya ce wato inda manzo alaihi salatu wassalam yake ta inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu sai malam ya ce sarihun fi musharakati siddiq wannan asarari yake a cikin tarayyar abinda sai na abubakar lin nabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo alaihi salatu wasallam fi hadhihi al-ma'iyya a cikin wannan tarayyantaka allati tusa biha as-siddiq wanda aka kebance as-siddiq shi kadai da ita lam yashrakhu wannan fataha ce ba ban ma ba lam yashrakhu fiha ahad min al-khalq babu wani daga cikin halittun Allah da ya tarayya da shi a cikin wannan ainihin haduwar kenan kaga da yace inna Allah ma'ana nan duk da malam yana cewa ma'iyya khassa wasu ma suna kiranta khassatun akhas suka ce domin akwai ma'iyya amma cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum da kafiri da musulmi da na kirki da kangare duk sun shigo kuma wa anna Allah ma'al mu'minin to wannan ita kuma kafir ce khassa Allah yana tare da mu'minai da wanda yake mai rauni da mai karfin imani da wanda yake ainihin rubabe rubabe inda ya mu'minin ne to duk ya shiga cikin wannan to wannan kuma inna Allah ma'ana kai ka san ma'iyyar da Allah yau manzo alaihi salatu wasalam ba irin tawa bace ba irin taka bace kin ta zama khassatun akhas sai ce wala maqsudu huna abinda dai ake nufi anan anna qaulan nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam li abubakar magana wanda manzo alaihi salatu wasallam ya faɗa wa sayyidina abubakar yace inna Allah ma'ana yace hi ma'iyatu al-ikhtisas tarayyantaka ce keɓantacciya allati tadullu wacce take nuni ala annahu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahum yana tare da su bin nasri ta hanyar taimako wat ta'id da karfafawa wal i'anati da kuma agaji ala aduwwihim akan magautansu fa yakunu an-nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to kenan sai ya zama manzo alaihi salatu wasalam qad akhbara ya bada labari cewa annallaha yansuruni cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ni wa yansuruka kuma kai ma zai taimake ka ya abubakar ya kai abubakar ala aduwina akan magautanmu wa yu'inuna alaihim kuma zai taimake mu akan su ma'ana kaman a fakaice abinda manzo alaihi salatu wasallam yake faɗa kenan a bil munasaba za mu ganin aka ce ala aduwina kalma ta ala adu tana zuwa mufrada amma jami'i ake nufi misali ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kaga ba zaka ce maqiyina ba sai ka ce maqiyana dan sai ka ce tulkuna ilaihim ba ce ilaihi ba kuma ka ce wa qad kafaru kuma ka ce yukhrijuna kaga duk jami'i ake nufi to kenan ashe al adu zai iya zamowa abu daya kaman humul aduwu sai ka ce fahdharu kaga humul aduwu ba sai fahdharu ba sai aka nuna ainihin jami'i kenan al'adu zai iya nuna ainihin abu ɗaya amma kuma jami'i ake nufi ba sai ce al'ada ba ina fata mun gane sai ya ce wa ma'lumun kuma sanannen abu ne anna nasrallahi cewa taimakon Allah nasru ikramin wa mahabba taimako ne na girmamawa da kuma soyayya kama qala ta'ala kamar yanda Allah subhanahu wataala yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ibn Taymiyyah kira yace Allah da kansa yake ta tabbas mu dinnan zamu agaza wa manzannin mu da kuma wanda suka yi imani tun a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shaidu za su ranar tashin alkiyama. To sai ce wa hadha gayatul madhi li abi bakr, ka dubo ni istibadi. To yanzu abinda malaka yake so yace anan tunda a can a cikin kogo Allah ya taimaka ma manzo alaihi salatu wasallam shi da Abubakar, kuma wannan aya Allah ya ce zai taimaka wa manzon da masu imani. To kin Abubakar ya zama a cikin me? A cikin masu imani da nufin Alkur'ani. Yace to kaga wannan wa hadha gayatul madhi, yace wannan shine kaiwa ƙarshe a wajen yabo da Abubakarin ga Abubakar. Ibdalla ala annahu mimman shahida lahu ar-rasul bi kamalil iman, kenan wannan yana nuni cewa yana daga cikin wanda manzo alaihi salatu wasalam yayi masa shaida da kamalin imani. Al-muqtadi nasrallah, wanda yake hukunta taimakon Allah lahu gare shi ma'a rasulihi tare da manzansa fi mithli hadhihi al-hal, a cikin irin wannan hali allati bayyana Allah fiha ghinahu anil khalqi, a cikin halin da Allah ya nuna wadatuwar sama daga barin halitta gabaki daya. Faqala yace illa tansuru faqad nasarullah, ma'ana in ba za ku taimaka masa ba to shikenan ku tafi, ba a bukatar komai, Allah ya riga ya taimaka masa. To kenan kaga Abubakar ya shigo a cikin wannan agaji. To saboda haka yake cewa id akhrajahu alladhina kafaru thanithan idhuma fil ghali, yace walidha qala sufyan ibn uyayna wa ghayruhu, yace to saboda haka ne sufyan dan uyayna da wani sa yace inna allaha ataba al khalqa jami'ahum, Allah ya zargi halittu gabaki dayan su fi nabihi sallallahu alaihi wasallam, a cikin sha'anin annabin sa tsira da amince su tabbata gare shi illa Abubakar, yace Abubakar ne kadai Allah bai zarga ba. Duk to an tunda an ce illa tansuruhu faqad nasarullah, in ba za ku taimaka masa to Allah taimaka masa. To waye kuma a cikin wannan agari tare da shi? Sayyidina Abubakar kenan shi kadai ya fita a cikin wannan sarkin. Waƙala Sufyan ibn Uyayna ya ce man ankara suhbata Abi Bakarin fahuwa ka bir, kaga ya zama kan metilo gwani ko ba haka? Akwai kafir can metilo, to wannan kan metilo ne. To saboda haka kaga wannan wanda suka bi Sufyan ibn Uyayna ya rasu ina jin 198. Kada ka ɗauka bayan Ibn Taymiyyah ya zo ka ce to ai ɗan Taymiyyah ne ya goga masa, a'a kafin a haifi kakan ɗan Taymiyyah ya zo. Ibn Taymiyyah an haife shi 661 haihuwarsa, ya rasu 728. To shi Ibn Uyayna ya rasu 198 ba haihuwarsa ba, kusan in ce an haife shi bai wuce ina jin ko 107 nake ji aka haife shi, 107 aka haife shi, ya rasu 198. Kaga kenan ya rayu wajen shekara 81 a duniya. To kenan yanzu da rasuwarsa za ka ce shekara 1200 da kusan wajen 40 da duniya. To shi ne yake cewa man ankara suhbata Abi Bakarin fa huwa kafir, duk wanda ya inkalin sahabantaka Abubakar to kafuri ne. Ba mu muka faɗa maimaita maganganun malamai muka yi, yace li annahu kazzaba alqur'ana, kaga shi ba da kai faɗa ba, yace domin ya ƙaryata alqur'ani, qur'ani ya ce li sahibihi, kuma kai sai kace ba abokin sa bane, kaga kenan da qur'ani mutum yake ja. Allah kyauta. Sai ce wa qala ta'ifatu min ahli ilmi, wata jama'a daga cikin masu ilimi suka faɗa ka Abul Qasim As-Suhaili wa ghairihi, kaman Abul Qasim As-Suhaili da wani sa, suka ce hadhihi al-ma'iyatu al-khassatu, wannan kebantacciyar abokan wato abin nan tariyantaka, lam tathbut li ghairi Abi Bakarin, bata tabbata ga wani ba sai Abubakar shi kadai, ba wanda Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa sun kebantu da manzo alaihi salatu wasallam kuma yi wannan yabo akan sai Abubakar shi kadai. Yace wa kadhalika qauluhu, to haka nan ma faɗin manzo alaihi salatu wasallam da yace ma dhannuka bi thnaini Allahu thalithuhuma, me zatanka da biyun da Allah ne na ukun su, yace bal ba ma haka ba zahara ittisasuhuma fil lafzi wato kebantuwarsu a lafzi ya bayyana wato abin nan ya bayyana kama zahara fil ma'ana kaman yanda yau ta fuskar ma'ana fa kana yuqalu yace to domin ana cewa abinda malike so yace anan kaga da aka ce ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma kaga wannan iktisasi na mu'iyya ya bayar ta hanyar lafazi domin lafazi ne na aya to sai ma ne yake ta to shi wannan kaman yanda ya bayyana a fade to kuma ya bayar ta fuskar ma'ana me yasa sai ce fa kana yuqal domin an kasance ana fada lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare shi a ce muhammadur rasulullah a ce annabi muhammadu manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala falamma tawalla abubakarin ba'dahu to ayin sayyidina abubakar ya zama khalifa bayan manzo alaihi salatu wasalam yaquluna sai mutane suke ta khalifatu rasulillah ma'ana yadda ake ta muhammadur rasulullah sai kuma sai aka ce khalifatu rasulillah wane mutum ba wanda isa faɗa masa wannan a duniya sai shi sai sai fa yudifuna al-khalifata ila rasulillah sai ake jingina wannan khalifa zuwa ga ma'aiki alayhi salatu wassalam al-mudaf ila Allah wanda shi kuma ake jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga an danganta manzo alayhi salatu wassalam zuwa ga Allah an danganta abubakar zuwa ga manzon Allah sai sai wal mudafu ila al-mudaf mudaf yace shi kuma mudafun zuwa shi mudaf da zuwa ga mudaf to shi ma mudafin din sa ne ma'ana abin jinginawa zuwa ga kaza to iya zabo kaman kaza din ta haqiqan liqauli saboda tabbatar da fadin Allah inda yake fada hikayan fadin manzon Allah ce inna Allaha ma'ana kaga shikenan kaga an nuna cewa wata tarayyantaka ce ta kuddukut sai ce wa qaulu da fadin din sai ma zannuka bithnain Allahu thalifuhuma mai zatanka da biyun da Allah ne na ukun su sai ce to summa lamma tawalla umaru ba'dahu to yayin da sayyidina umar ya zama khalifa bayan abubakar saru yaquluna amirul mu'minin to sai aka ci gaba da cewa amirul mu'minin ba a ce khalifatu rasulillahi ba fanqata al-iktisasu alladhi imtaza bihi abubakar to sai wannan ke bance na sayyidina abubakar sai zama ya yanke daga abubakar sai zama ya yanke an sa'id sahaba daga barin sauran sahabbai kaga hatta sayyidina ali ce musu ake amirul mu'minin kaga kenan sayyidina abubakar shi yace ko shi ya wannan tudu na khalifatu rasulillah da wanda ya biyo baya sai dai a sai amirul mu'minin wannan ba karamin istinbadi bane abu na bakwai yace annahu sahibuhu fi hali inzalis sakinati wan nasri kuma shine abokinsa a halin saukar natsuwa da kuma agaji qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce fa anzala Allahu sakinatahu alayhi Allah sai ya saukar da natsuwarsa gare shi wa ayyadahu bi junudin ya karfafe shi da wata runduna lam tarauha wadda ku ba ku ganin ta sai ce fa inna man kana sahibahu wannan ba ni babu ba domin wannan khabaru kana ne akwai ismu kana dhamiri ne wanda yake mustatir fa innahu man kana sahibahu fi halil khawf domin duk wanda ya kasance abokinsa a hali na tsoro a shiridi mai tsanani fali an yakuna sahibahu fi hali usulin nasri to ya zamo kuma nan ma shi ma sahiba shi ma ya zamo khabar nakara yace fali an yakuna sahibahu fi hali usulin nasri to ya zamo ya kasance abokinsa a hali na taimako wata ayidi da kuma karfafawa aula wa ahara shi yafi cancanta shi yafi dacewa ma'ana in kun fara da maganar Ibn Taymiyyah a wannan gaba Allah subhanahu wataala yake nuna cewa sayyidina Abubakar aboki ne na manzo alaihi salatu wasalam a lokacin da ake halin wannan matsanancin tsoro suna cikin kogo to lokacin da ya zamo wannan sakina ta sauka da agaji kaga ba ware Abubakar ba da ya shiga cikin wannan inuwa to in ya zamo abokinsa a halin tsanani da damuwa to ya zamo abokinsa a cikin halin natsuwa da taimako shine min babi aula wa ahara ina fata mun gane shine abin da yake nufi yace falam yahtaj an yadhkura sohbatahu, saboda haka ne ma Allah bai bukaci ya ambaci wannan abokantaka ta sohbatahu lahu, abokantaka sa gare shi ba, fi hadhihi alhal, a wannan hali, lidalalati alkalami wal hali alayhima, saboda yanda magana da kuma hali yake nuni zuwa gare shi. Ma'ana abin da Ibn Taymiyya yake so yace anan, kun ga da yace fa anzalallahu sakinatahu alayhi, yace wa ayyadahu, kaga bai ce alayhi ma ba, domin in har ya zabo yana tare da shi a halin tsanani, to ya zama tare da shi a halin na natsuwar taimako min babu dauna. To tunda wannan siyaki ya nuna haka, ba ma zai ambaci wannan ba. Ina fata mun gane, domin yanzu kaman kai ne ka zo kana cewa wallahi lokacin da mutane suka sako ni gaba, aka koro ni, ni da wani muka shigo jeji, muna ta gudu ana jifan mu, da kyar muka samu muka kai labari, to Allah ya sa dai da muka zo gari shine aka bani daki, aka bani abinci na ci, aka bani wurin kwana, dan Allah wanda ake ba labarin zai kaddara banda wannan abokin naka. An fafaro ku tare, kun tsira tare, kun iso gari tare, kuma sai kake bayani cewa da nazo na samu na ci abinci na huta na samu wurin kwanciya, ko baka fada masa san wannan tare kuka yi komai da komai. To shine abin da Ibn Taymiyya yake so ya nuna ainihin abin da wannan aya take nuna. Yace wa idza ulima annahu sahibuhu fi hadhihi alhal, to in kuwa ya zama an fahimci cewa abokin sa ne a wannan hali, ulima anna ma hasal lir rasul sallallahu alaihi wasallam, to za a san cewa duk abin da ya zamo ya tabbata ga manzo alaihi salatu wasalam, min inzari sakina, na saukar da natsuwa, wa ta'id, da karfafawa, bi inzali junudi, ta hanyar saukar da runduna, allati lam yaraha an-nasu, wadda mutane ba su iya ganin wannan runduna ba. To sai yace li sahibihi al-madhkuri fiha a'zam, to ga wannan abokin nasa wanda aka ambata shi yasa mafi girman wannan kasan, mimma li sa'irin nas, sama da abin da sauran mutane za su iya samu. Wa hadha min balagati al-Qur'an, wannan yana daga cikin balagan al-Qur'ani, wa husni bayani, da kuma kyawun bayaninsa. Mu dai gaskiya da yake jigari jigari ne, shi yasa da irin wannan sai dai mai tabi, amma su saboda sun koshi da fahimtar Qur'ani shi suke iya gano irin wannan abubuwa. Kai sai ka zo ka shuɗe da tilawa, kai sauka ka zama mai abin nan ma mai 80, kai sauka 80, amma wala baka iya hango wani abokin wannan ayoyi. Amma su Allah ya haska kwakwalwar karatun suke yi na fahimta da natsuwa, shi yasa zaka suna ta dauko abubuwan da kan ba su yi Qur'ani suke zakulo su ba. Kuma wannan ni'ima ce ta Allah. Ku duba sai na Abubakar lokacin da yazo yana tabbatar da wafatin manzo alaihi salatu wasalam, da kanta ayoyi sahabbai suka je kamar mutabbin ayoyin ba sai a ranar, kuma ayoyin sun haddace da dadewa, sai ga sai na Umar takobi ya fadi hannun sai ce ka anni lam asma hadhihi alaya illa alyawm, na zama kan ban tabbajin wannan ayar ba sai a wannan wuni. To haka Allah yake kyauta ga wanda ya so a cikin bayinsa wajen samu ma'anoni a cikin alqur'ani. To malam ya kare bayanin wa'annan abubuwa da ya tsamo a cikin ita waccan aya. To sai yake cewa khamisan, gaba ta biyar a cikin wannan wato abin nan, wannan babi ko kuma wannan abin nan fasali da muka shiga, yace maradu Abi Bakarin radiyallahu anhu, rashin lafiyar sayyidina Abu Bakar da yayi, da kuma wanda so kasance tare da shi bil Madina, wato ainihin a Madina. Sayyidina Abu Bakar shi da sauran sahabbai sun kamu da rashin lafiya mai tsanani lokacin da suka yi ainihin hijira. Sai ce kanat hijratu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kaura ta sahabban manzo alaihi salatu wassalam, wato min Makka, daga Makka ila Madina, ya zuwa Madina, kanat ta kasance tadhiyatan azimatan, babban sadaukar da kai ne, tarakul ahla wal ashirata wal watana, domin sun bar iyalansu da danginsu da kuma garinsu na haihuwa, wal amwala, kuma sun bar dukiyoyinsu, fi sabili salamati dinihim, saboda neman kubutar addininsu, wa aqidatihim, da kuma ainihin aqidarsu. Wato wallahi tun a wannan gabar zaka gane cewa matsayin sahabbai ya mata da matsayin mu. Yanzu su dukiyar sun tara ta, inda mutum yana so ya yi mata ci na tsanaki ba ruwansa da addini, to sai su zauna su ce sun aje addini don su zauna lafiya. To sai suka bar dukiyarsu, suka bar garinsu wanda suka saba, suka bar iyalansu da duk wani abubuwa da suke son su gani, suka zabi addini su yi tsira. To mu kuma yanzu ba wai ƙarni ba sai ka samu bara gurbin musulmi ya zama ɗan kwangilar Yahudawa ko Nasarawa, yazo ya kawo abin da zai gurbata addini. Wallahi akwai bargurbin mutane, in ka san su ka san su, in baka san su baka san su ba, suna zuwa da miyagun abubuwa, wallahi yan dakon wato yan tiranin addini ne. Ka dauka cewa wani musulmi kirki ne yazo yana balo koko yana kumfan baki, za a yi kaza, za a farfado da kaza, ai ana cin zalin kaza, ya kamata. Kuma wallahi ƙarya suke yan dakon Yahudawa ne, wallahi ba da suke ba. Sai ka samu wani ba ma alƙawarin akai masa na wani abin duniyar ba, akwai abin da yake hari, idan nayi kaza nayi kaza zan samu fice, to in nayi fice kuma zan samu kaza, duniya ta sanne. Karka dada karka kara, kuma sai ka samu shedanci ne. Kuma abinda zaka tausaya sai ka samu irin wa'annan, wani ya mallaki abinda ba shi ba, ba ayyansa ba, haji ko kinsa ba zai ji tsoron sai talauci ba, amma saboda addini ba shi da muhimmanci wajen irin wa'annan, sai ka samu da su za a hada kai a tade kafar addini, a hada kai da su ayi ma addini wato turin je kaka mutu. Irin wannan abubuwa dole mu dinga ainihin hankali da su. Su waɗannan ga dukiyar amma sun bibita addini a kanta, su kuma waɗannan sa rai suke ma a samu dukiyar sai a zo a yi digirgire da addini. Kaga ba za ka taɓa haɗa rayuwa irin wancan da irin wannan ba. Allah ya raddafa mana. Amin, amin. To shi yasa anan malam yake faɗa anan yake cewa wastautanu baladan, kuma suka zauna wani gari, hum fihi ghuraba, wanda su baki ne a cikinsa. Wato irin wannan kalmomi wallahi za a yi ta karantawa, kai baka san wannan ba sai kai balagaro ka bar garinka. Barin mazauni wurin haihuwa inda ka saba, wallahi malam tashin hankali ne, ba wanda zai san wannan sai wanda ya taba danawa. Wani fa umara zai je, wallahi malam sai ka cewa sati ukun nan kaman akan kaya yake, ibada yaje, neman lada yaje, kuma ya san cewa dan kwanaki kadan zai, amma wallahi wani kaman akan kaya yake, ya kosa ya ga cewa ya dawo. Wani aikin haji zai je, amma wallahi sai ka ji cewa kaman ni da kunne na wani a Makka tun ma kafin a fita Mina, yazo ya dan gagari yayi umara sai ce kashe ni ko yanzu aka samu jirgi sai a koma gida. Saboda shi kawai yana ta tunanin matansa da ƴaƴansa, wallahi malam zaka yi tausayi ga mutumin da bai taɓa fitowa ba. Lokacin ma babu irin soyayya, sai dai telefon da kudi ana layi, sai ka ga mutum bulibuli ya zo ya bugo waya, har ya kira siya kaza kaza sauransu, talla kawo wani mai magana. Wallahi wani bai wuce sati uku ba amma ya kosa ga wuri na aikin ladan da in kai sallah ɗaya ka samu sallah 100,000, amma wallahi digirin kake tunawa. Wallahi sai mutumin da ya balaguro, kuma musamman a ce ka tafi ma inda za ka rasa abin bukata. Yanzu aikin haji ma ka je ga kudinka ainihin maya maya, ba yunwa ba kishirwa ba mummunan wurin kwana. To amma a ce ka tafi inda baka sani ba, ba kudi a jehunka, cikinka ba nauyi, dan Allah za ka samu rayuwarka. To haka fa sahabbai suka samu kansu, amma wannan duk bai dame su ba, tunda dai addininsu ya kai gaci. To su alhamdulillah. Yace wajawwan, kuma suka je wato ainihin suka samu wata waiza, lam ya'lafu sukunahu min qabl, basu saba da zaman irin wannan wurin ba, domin jawwi na Makka ya saba da jawwin Madina. Wato ita Madina wani wuri ne, shi yasa manzo Ali sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa man sabara ala al-awail Madina kuntu lahu shafi'an ko shahidan yawmal qiyama. Yace duk mutumin da yayi hakuri a bisa wahalhalun Madina, to zan zame masa ceto, mai ceto ko mai shaida gobe alkiyama. Wato za ka yi mamaki, zaka tambayi duk wani dalibi da ya je karatu Madina, wallahi zai yi wahala ya ce maka zuwan farkon nan yayi wata 1, 2, 3, 4 bai ji wato wani irin yanayi mara daɗi ba, ka ji wani zazzabi, ka ji ka rasa duk ma me ya same ka, kai ba ciwon kai ba, ba zazzabi ba, sai ka ji duk gaban ke garin ya gundure ka, duk ka ji wato ba daɗi. To manzo Allah kace duk wanda ya kula bisa irin wannan zan zama masa mai ceto gobe alkiyama, wallahi zai yi wahala ka ji mutum ya je garin nan yayi sati 2, 3 bai zazzabi ba. Akwai abubuwa wanda za a gani, dan ma an yi addu'a kamar yadda zamu gani Allah ya yi abubuwa. Yace to fali zalika, saboda haka ne ma asabatuhum humma, wato ya zamo zazzabi ya same su, aqadatuhum fi manazilihim, wanda wani zazzabi ya zaunar da su a cikin gidajensu, ma'ana har ma ba su iya fita saboda zafin zazzabi. Wa tarwi lana Aishatu radiyallahu anha, nan Aisha Allah ya kara mata idan take rawaito mana qissata maradi abiha as-siddiq, qissan rashin lafiyan babanta as-siddiq, ma'aman kana ma'ahu min as-sahaba, tare da wanda yake tare da shi na daga cikin sahabbai. Fa taqulu, sai take cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina, yayin da manzo alaihi salatu wassalam ya isa madina, wa'ika abubakar da bilal, sai ya zamo an saukar da tsannin rashin lafiya ga abubakar da bilal. Qalat tace fa dakhaltu alaihima, sai na shiga wajen su. Fa qultu, sai na ce ya abati, ya mahaifina, kaifa tajiduka, yaya jikinka, ya kake jin kanka, ma'ana ya jiki. Wa ya bilal kaifa tajiduka, ya kai bilal, kai ma ya kake jin jikinka, ma'ana ya saukin jiki. Anan take cewa Abubakar da Bilal an sauka musu da rashin lafiya ba tana nufin su kadai ba, domin kaga ta je duba banta kuma ta ga sai shi ma Bilal a wannan halin, tayi wa'ansu suna wani wurin da bata je ba, tunda a matsayinta na matar aure kuma matan manzo alaihi salatu wassalam ba yau za ta yi ba, ita iya abin da ta gani shine za ta bada bayani akan sa. To shine sai take cewa Bilal da Abubakar wato an dora musu rashin lafiya. Qalat take ta fa kana Abubakarin idza akhadhathu al-humma, tace Abubakar ya kasance idan wato zafin zazzabi ya dake shi, ya kulu, sai rika cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adana min shirakin alihi, ta yi nina ta kullum ri'in musabbahun fi ahlihi, kowane mutum a yi masa auke da mutuwa ko yaushe a cikin iyalansa, ma'ana wannan rashin lafiyan da yake ji to zai iya rasuwa a kowane lokaci saboda wannan zafin zazzabi. To shine kita kullum ri'in musabbahun fi ahlihi, kowane dan adam a yi masa sammako wato da ka aiko mutuwa a cikin iyalansa. Yace wal mautu, ita kuma mutuwa, adana, ita ce tafi kusaci min shirakin alihi, sama da madaukin takalminsa, ma'ana yanzu idan ka sanya takalmi kaga madaukin takalmi yana taba kafarka, to yana nuna cewa mutuwa tafi madaukin takalmi kusa da ainihin mutum, ma'ana kina rubin kaman kansa kenan halin da yake ji na rashin lafiya. Tace wa kana bilalun, sayyidina Bilal ya kasance idza aqala anhu al-humma, idan zazzabi ya dan tsahirta masa, yarfa'u aqiratahu wa yaqul, sai ya daga sautin sa yana cewa, wato asalin aqira shine wato bata ce sautahu, wato malaman duga sun ce asalin ita wannan kalma, akwai wani mutum ne tun a lokacin tale-tale na larabawan jahiliya, sai aka soke shi a kafarsa ko da mashi ko da kibiya, to kafar in tana masa zogi, tana masa zogi, sai ya daga kafar tasa, sai ya dinga kururuwa, sai su dinga cewa rafa'a aqiratahu wa sa, aqira shine maqura, al'aqaru shine suka, fa'aqaruha, sai ya zama ainihin sun soke ta, ma'ana rafa'a aqiratahu, ya daga kafar sanda aka soka, wasaha kuma yayi kururuwa. To da abun ya zamo kamar ma zan masar sai ake cewa kawai rafa'a aqiratahu, kawai mutun ya kururuwa sai a ce ai ya daga sautin sa, kenan yanzu ba maganan kafa da aka soka ake nufi ba, kenan nan sai ka fasara ya daga sautin sa. To sayyidina Bilal idan zazzabi ya dan tsahirta masa, sai ya daga sautin sa, wai kul, sai ya ce ala laita shi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli ibkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyah majannatin wa hal wa hal midana yabdu walli shamatun wa qafilu, yake cewa ala ku saurara laita shi'ri, ina ma dai na sani, hal abitanna lailatan, shin akwai wani dare da zai zamo na kwana, biwadin a wani kwari, ma'ana yana nufin kwarin Makka, wa hauli idkhirun wa jalilu, inga cewa daura da ni ga tsaure, ga kuma ainihin wasu tsirrai, idkhir wato ainihin shine tsaure, na san dan uwa na mutumin kauye ya san tsaure, tsaure ciyawa ce, yadda ka san asabari yana yin gaba-gaba, to haka nan ainihin tsaure yake, sai dai bai kai gwabin asabari ba. Su mutanen Makka kusan su yake fitowa a can Madina da wahala ga tsaure, to amma Makka ya yi yawa a wancan lokaci ban san yanzu ba, to suna amfani da shi a wajen rufin shigifa. Na san wanda suka san yadda ake rufin soraye na shigifa, idan aka jera azara to sai a shimfiɗa zana a kai, to su maimakon tunda ba su da zana sai a shimfiɗa izhir wannan tsaure ɗin, sai a abin nan da shi da wannan aljalil ɗin, shi wannan ban san yadda za a ce masa anan ba, tunda shi ba mu da shi gaskiya. To da ibkin da jalil wato ainihin tsirrai ne da suke amfani da shi a wajen rufin daki. to shine Bilal yake cewa hal abitanna lailatan, yace shin yanzu akwai wani dare wanda zai zama na kwana biwajin a wani kwari, shine kwarin Makka, wa hauli ya zama daura da ni idkhirun, ya zama akwai wato tsirran idkhir shine tsaure wa jalil da kuma jalil. Yace wa hal aridan yawman miyah majannatin, yace shin yanzu akwai wani wuni da zan gangara ruwa na majanna. Majanna ko majanna sunan wata kasuwa ce daga cikin kasuwanni tun lokacin jahiliya, suna da majanna da kuma ukaz. To sai ya zama sayyidina Bilal yana begen Makka, ma'ana yanzu yana jin gashi zuwa Madina ga irin rashin lafiyar da yake ciki, sai zama na ta begen Makka, wato ina ma dai a ce wata da kawai ya ganshi a Makka, gashi in ya tashi ya ga ga tsaure ga wanjance yayi, ya ga kuma ainihin ga marmaran ruwa wato na waccan kasuwa da ya saba yau da kullum. Yace wa hal yabdu walli shamatun wa zalilu, yace shin yanzu akwai wata rana wadda shama da kuma zalilu za su bayyana in ga ina ganin su da idanuwa na? Malamai sun yi sabani menene shama mai jalil, wasu suka ce shamatun wa taqfil kai, wasu suka ce shamatun wa taqfil, duwatsu ne daga cikin duwatsun Makka, akwai dutse shama akwai kuma taqfil, to sai yake ta wato megen ina ma wata ran ya ga wayannan duwatsun. To wasu kuma sai suke cewa a'a, da shama da taqfil sunan wani marmaro ne na ruwa, ma'ana wasu idanuwar ruwa ne wanda ake zuwa daibo, har ma ina jin Asmi'i ne yake cewa ni ma da rada ina cewa da shama da taqfil sunan duwatsu ne. To sai daga baya nayi bincike sai na samu cewa ashe wani idanun ruwa ne guda biyu da suke Makka. To sai dai wannan ba zai kore maganar wasu wanda suka ce shama da taqfil sunan duwatsu bane, ka iya samun cewa kila ya zamo idanuwar ruwan a sanya musu sunan wayannan duwatsun, dutse da suna shama, kuma ko wani marmaro shama, a samu wani dutse ya taqfil, shi ma wannan marmaro ana kiran sa da suna taqfil. Ina fata mun gane. Wannan da yana nuna yadda sahabbai suka sha wahala, suka yi fama da rashin lafiya ainihin a Madina. Qalat Aishatu, nana Aisha Allah ya kara mata yadda, tace faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na zo manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi, fa akbartuhu, sai na bashi labari, fa qala, sai ce Allahumma habib ilaina almadinata ka hubbina Makka, ya Allah ka soyar da Madina a cikin zukatanmu kaman yanda muke son Makka, aw ashadda, ko ma sama da yadda muke son Makka, wa sahiha, kuma ya Allah ka gyara mana Madina ya zama ainihin an samu kyakkyawan yanayi, wa barik lana fi sa'ina wa muddina, kuma Allah ka yi mana albarka a cikin ma'auninmu babba da karamin ma'auninmu, ma'ana a cikin kwano da kuma sanayya, wanqul ummaha, ya Allah ka cire zazzabin nan na Madina, faj'alha bil juhfa, Allah ka wullata a can juhfa. To wannan ba wai ana nufin manzo Allah yayi addu'a ba za a sake zazzabi ainihin a Madina ba, a'a, wancan zazzafan zazzabin da yake jigata mutane wannan kaman dauke saboda wannan addu'a, to amma wannan bai hana mutumin Madina zazzabi ko ya ciwon kai ba, kun bai hana shi ma ba ko ya zazzabi ko ya ciwon kai ba. Ina fata mun gane. Sai ce wa qadista jaba Allahu du'a annabihi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar annabinsa tsira da aminci, su ka tabbata gare shi, wa ufiyal muslimuna, sai ya zamo an ba musulmi lafiya ba'adaha, bayan wannan addu'a, min hadhihi al-umma, wato daga wannan zazzabi sai zama Allah ya warkar da su, wa gadatil madinatu mawtinan mumtazan, sai ya zamo cewa Madina ta kasance wurin zama wanda yake ainihin mai tsananin kyau, likullil wafidina, ga dukkan baki, wal muhajirina ilaiha, da wanda suke yin kaura zuwa gare ta, minal muslimina, daga musulmi, ala tanawwi bi'atihim, wato tare da bambance-bambancen garuruwansu da kuma wato al'ummatansu, wa mawaqinihim, da kuma ainihin mazaunansu, ma'ana Allah subhanahu wataala sai karɓa wannan addu'a, ya zamo da masu zuwa tsirani su tafi, da wanda suka wo hijira ta dindindin kamar sahabbai, to duk Allah subhanahu wataala ya yaye musu wannan matsaloli. Bayan yace shari'a rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, manzo tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi, wato sai ainihin ya ci gaba, ba'da istiqrarihi bil madina, bayan tabbatar sa a Madina, sai ya shiga fi tathbiti da a'imid dawlatil islamiyya, a cikin kafa ginshikan daula ta musulunci, fa akha bainal muhajirin wal ansar, sai ya kulla abokantaka tsakanin mahajirawa da lansarawa ma'ana tsakanin mutanen Makka da Madina thumma aqama almasjida sannan kuma ainihin sai ya gina masallaci wa abrama almuahadata ma'al yahud kuma sai ya kulla rijejeniya ta zaman lafiya tsakanin shi da yahudawa wa bada'at harakatus saraya kuma sai ainihin motsi da kuma ainihin kazar-kazar na aika rundunonin yaƙi ya zama ya soma ma'ana manzo alaihi salatu wasalam sai ya gaba da aika tawagogi wanda za su je ainihin su karye lagon masu so su zo su cuci addinin musulunci wa tamma bil binail iktisadiyyi sai ya soma gina tattalin arziki wa ta'limi da kuma ainihin ilimi wa tarbawi da kuma ainihin abin da ya shafi tarbiya ma'ana manzo alaihi salatu wasalam ya soma ginin duk abin da zai zama tattalin arziki ne ko kuma gina ilimi ko kuma ainihin tarbiyyar al'umma fil mujtama'il jadid a cikin wannan sabuwar zamantakewa kenan wannan gaba kaman tana nuna cewa wa'annan sune kashin bayan kowace daular da take zo ta zauna da kafafuwanta a gina tattalin arziki sannan a gina ilimi sannan kuma ainihin a gina tarbiya kana Abu Bakar radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya kasance wazir sidikin ya zamo cewa ainihin waziri na gaskiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi wala zamahu kuma ya zimce shi fi kulli ahwalihi a cikin dukkan halayensa walam yajib am mashhadin min al mashahid bai taba wato ainihin nukusani ya faku daga wata mahalarta daga cikin mahalartai ba ma'ana duk wani yaki da za a je to ba taba zuwa ba Abu Bakar ba walam yabkhal bi mashuratin bai taba yin rowa da wata shawara ba aw malin ko wata dukiya aw ra'ayin ko kuma ainihin wani ra'ayi da zai bayyana ko sai wannan lokaci ba ta yi to sai mu dakata aka ko abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muke kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din Allah ya sa mu dace mana gaba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to tambayoyin da yawa ko za su yi amsa gaba ɗaya na farko yake cewa malam sallar matafi yaya adadin tsayin tafiyar yaya adadin tsayin tafiyar yake halatta a yi ta to larabawa suna da wato ainihin usulubi na magana akwai as-safaru akwai az-zihabu mu ma muna da abin da ake kira balaguro ko yanzu idan mutum daga nan ya tafi Jaba kofa ne sau za mu ce yayi balaguro ko za mu ce ya je nan Jaba kofa ne sau kaga za mu ce dan dira shi ya dan je nan Jaba yanzu nan zai dawo to yanzu idan mutum ya tafi kaman dutsen Jigawa ko Katsina ko Zaria za mu ce ya dan je nan ya dawo ko za mu ce yayi balaguro yayi balaguro to a takaice duk tafiyar da ta kai a ce mata balaguro to shine as-safar kuma dace ake yin kaso zaka samu cewa maganganun ma da mai sun yi daban-daban dangane da abin da ake kira da as-safar dinnan takadirat wannan su ce kaza wannan su ce wannan su ce kaza to amma kawai fatawa mafi inganci inda ya kai as-safar to shikenan za a yi kaso in bai kai as-safar ba to shikenan ba za a yi kaso ba sai mai tambaya ta biyu ke cewa malan ya ake yin sallar tsoro da yanayin yadda take kasancewa to Allah ya kiyaye mu daga tsoro salatul khawf ana yin ta ne a halin yaki a halin da ake yaki na gaba da gaba sifoginta sun zo daban-daban to amma zan faɗi biyu kawai daga ciki wanda suka fi yin shahara ko dai jagoran yaki yayi rabin sallah da rabin mutane misali yanzu a ce sallan adhuhr sai ko al'asar kuma wannan yakin ya kai an yi tafiyar da za a yi kasro to shikenan limami ko komandan yaki ko shugaban tafiya za a yi iqama sai ya zama rabin runduna sun zo sun kabarta sallah tare da shi to idan yayi raka'a ɗaya tare da su, su wancan rabi suna nan, su kuma sun dana makaman su suna saitar abokan gaba. To idan yayi raka'a ɗaya tare da wannan tawagar ta farko ya tashi, to sai yayi dogon karatu, su kuma sai su ci koma kansu raka'a ɗaya, sai su yi tayya sai su sallame. Yayi ta dogon karatu a tsaye, in suka sallame suka tafi su kuma su canji wayancan, su kuma can zo su kuma sai su kabarta tare da liman. Idan su kabarta tare da shi, kun ga zai raka'a ɗaya tare da su, to zai zauna yayi dogon tahiyya sai su koma kawunan su raka'a ɗaya. To daga nan sai ya zama ainihin ya sallame sai su sallame tare. To wannan shine sifa ta farko. Sifa ta biyu, idan abokan gaban kawai a gaba suke ana ganin su, ba a jin akwai wani gefe akwai wani a gefe, to sai a yi dogayen sahu guda biyu. To idan liman ya kabbar sallah, ya yi karatun Fatiha, ya yi karatun sura, in ya ce Allahu akbar ya duka, to sai ya duka tare da sahu da yake bin sa, shi kuma sahu na biyu ba zai duka ba. Ga su nan sun dana kibansu ko bindigoginsu suna muzurai. To idan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, to shikenan wancan su za su dago. Wannan suna tsaye na biyu, to sai ya tafi sai ya kai goshi tare da waɗannan da yake tare da su. In yi wannan raka'a ya dago, to su kuma waɗancan sai su yi nasu sujuda sai tasu daban. An gane? To kun ga sun sake dawo sun tsaya. To in ya ƙara yin Fatiha da sura ya duka, to yanzu kuma sai ya duka da waɗancan na baya, su kuma waɗannan da suke bin sai su tsaya. To yadda aka yi da waɗancan ɗin, haka za a yi da su. To in ya zauna zaman ta yi zauna gabaki ɗaya, in tsoron mai sauƙi ne za su zauna gaba ɗaya, ya tayya ya sallame. Amma idan tsoron ya kai tsoro, to sai wanda yake tsayin ba zai zauna ba, sai ya yi tayya ya sallame da sahu ɗaya. In suka sallame ya yi su tashi su ɗana makamansu, su ma sauran kuma sai su zauna su tayya su sallame. Ainihin haka ake yi. To wannan kuma idan ya kai yadda ba za a iya dami gaske, da wannan muna magana ne. Idan tsoro ya kai tsoro yadda ba a iya dami, shine ake maganar farjalan aurku bana. Shine kawai mutum yana gudu, yana kabbara, yana sara suka, kuma yana sallah. Yana kai sara da takobi, yana kai suka da mashi, kuma yana karatu Fatiha da sura, yana kaddar ruku'u da sujuda. Ya sallah aka yi gama. Ko ina yake kallo kuma tayi. Amma wannan gaskiya sai idan akwai nasuwa. Amma wani Allah da tafi ana dana maki bai ihu zai. Allah sauki. So, wannan ke ta malam fitar da mani ta hanyar sumbata ko shafa ko istimna'i yana karya azumi. Emu a malikiya ce yana karya azumi, in kai ya karya ba azumi, haka maza a malikiya ta ce. Malam na zo zan yi sallah, wato akwai fitowin da dole ka tabbaka malikiya, wato ni na fi zan tsoke bakin addini sosai, sai kana buɗe ya fita da bakin addini yawa, saboda ka yi kai wani azumin ka ya lalace. Duk tsarin malikiya da za ka za ku za ka. Ta ce malam na zo zan yi sallah, sai nake jin kamar lema-lema a jikina, fitsari ya ɗigo, sai nake tunanin shedan ne na yi sallah ta shimala ta yi. Muddin ka tabbatar ka yi tsoron da ka kammala fitsari, kuma ka sani cewa ba wani maganan yayin fitsari da yake tare da kai, shedan zai iya zuwa kawai ya ji kamar wani abu ya ɗiga da sallah, kawai ka share shi ka ci gaba da sallah ka. Sai kawai inda lema za ta ɗigo a ƙasa ka ganta, ko kuma ka gama ka ga lema a jikin wannan ka, ta wannan ka tabbatar. Amma muddin kawai ka ji wani abu shedan da yake so ya maka wasa da hankali, shi kuma wannan yake cewa malam muna cikin masu yi wa masallaci hidima, kuma muna zama a sahun gaba, shin malam yin hakan akwai kuskure? Akwai kuskure. Wani yace mana muke zama a sahun baya saboda baki. A'a, ku gane akwai babi na wato abin da ke cewa alqurba,
babi na ibada ba a kara ko a kunya babi na wato dai wa zaka tausayi sanya kullun zaka tausaya wa mutanen da ba karatu suke sosai ba duk abin da ya shafi samun lada to kowa rige-rige yake da kowa bari ba ku misali kafin in fado kunci manzo alaihi salatu wasalam akwai lokacin da yake zaune ibnu abbas yana hagu da shi yana dama da shi a kowa sauran dattawan sahabbai suna hagu da shi to sai ya sha abin sha kuma kullum abin da sahabbai suke rige-rige in manzo alaihi salatu wasalam ya sha abin sha to mutum ya sauri ya fara karɓa ya dodo na bakinsa inda manzon sallallahu alaihi wasallam ya sa nasa kuma ya sha sauran wannan abin to da manzo alaihi wasallam ya sha ibnu abbas yana daman sa sai ya kalle shi ya to ibnu abbas ga dattawa kana ganin kai musama kai sauki a basu sai ce aya mai kiran ba zan fifita kowa a kaina ba akan abin da kare saboda haka sai ya bashi tunda da ba haƙƙinsa to anan da za a taho a shari'antar da almajiri da malami ana rigirgin sahun gaba to anan kawai in almajirin ya shige ya sha kudu ba za ta yi rashin daɗari ba saboda anan babi ne na neman lada hadisi yana cewa Allah da mala'iku suna salati ga 'yan sahun gaba amma da za a ce wani wuri aka zo za a zauna wani majalisi ko an zo ɗaurin aure ko wani wurin zama to ko da kujera kana zaune a gaban malamin ka je ka bashi wannan girmamawa ce dole ka hakura idan wuri ɗaya ne ya zama wurin da za a zauna kuma ga kaga malamin ka to kai hakuri malamin ka ya zauna ko wanda ya fi ka shekaru wannan zaka samu albarka zaka samu daraja a wajen Allah to amma wannan wani wuri ne na neman lada kana so yana so kuma abun guda ɗaya ne to anan kowa tashi tafi shi haka ake a irin wannan bangaren wallahi zaka ga wasu wasi a so kanka zo sahun gaba wani ana musu bismillah shi kuma yana tura wani kamar yana caje ka ni ba na so kaga wannan gaskiya ba fiqhu a cikin addini a irin wannan to saboda haka in dai su masu hidin masallacin musamman inda za su tsaya saitin neman sun cika sharuɗa manzo alaihi salatu wasallam yana cewa wanda suke masu cikakken hankali da kuma sani to su tsaya a baya da ma'ana wanda inda neman zai samu matsala in yi fice zai iya jawo shi to wannan shine ainihin zai tsaya wa balimu in ka san ka cika wannan sharuɗan to kaka ce wai sai ba ko kawai ka tsaya a sahun gaban ka yayi kuma ibn ka'ab Allah ya kara masa yadda shi idan ya zo ma ya ga wani sahabi sabo a cikin sahun gaba bincike shi yake sai ya shige gaban ya ce wannan alƙawari ne manzon Allah ya bana saboda haka ni na riga ka a cikin musulunci saboda haka ainihin sai ya shige sahun gaba to saboda haka dai in dai su masu yi din masallaci sun cika sharuɗa babu laifin su wannan yake cewa malam muna so ka ban tare malam Ja'far saboda tarayyar ku da shi a jami'a da kuma zamantakewar ku a fagen da'awa saboda na ji an ce har samartaka tare kake yi so ba za ba Allah ya gasa da gafara da rahama abinda zan ce ba samartaka muka yi tare ba garin Kano Allah subhanahu wataala ya hada mu zai isa kusan tun 1986 kaga yanzu za ka isa shekara kusan 30 da ɗaya in ba ka ce shekarun musulunci a ce shekaru 32 to duk wanda suka sani mun an yi ta gwagwarmai wa'azi kama daga nan burgin duk dai wanda suka haura shekara 30 ila sun san wannan ina shekara 20-22 ba za su kai sani ba amma dai duk burgin ɗin nan cikin birni ina dai ba inda ba mu zagaye ta hanya wa'azzuka da sauransu a wancan lokuta to kuma Allah subhanahu wataala ya yi zama mu a jami'a tare ba dogon zama kai a jami'a ba dai shekara ɗaya mu kai tun da ni lokacin da na je ina shekarar farko shi kuma shiga shekarar ƙarshe to alhamdulillahi muna zaman maki da ƴan uwa musamman da ni da shi muna ma tukuri a masallaci muna irin zaman tukuri bayan sallah asuba na karatun Qur'ani da sauransu sannan kuma duka alhamis da juma'a mu a matsayin mu na ƙananan ɗalibai irin Dr. Bindin Kudu irin Dr. Sani Jos sauran ƴan uwa to su kuma tunda da shi da Dr. Jalil da Dr. Sani suna gaban mu to akwai darasi na dukan Alhamis da Juma'a da suka saka mana gidan Dr. Jalil da duk sati muna zuwa misali ana yin wannan darasi litafi ne za a sa a yi shi a gaba za a sa mutum ɗaya ainihin ya dinga karantawa mutum ɗaya dinga karantawa idan an zo ta gaba wadda wani bai gane ba to sai a sa a yi ƙarin bayani ko kuma wanda ake ganin ma ba sai wani ya ce bai gane ba to shi ke sai ƙarin bayani to haka ne aka yi sa aka yi ɗan yi da jikin gaskiya su su ne malaman mu ne ɗaliban domin sun riga sun gama cewa wato kuma bayan dawowa alhamdulillah gaskiya ina daga cikin mutane da Allah ne ya da tafiye mu sosai tafiye-tafiye irin Niger Bauchi kaza-kaza duk dai muna yin tafiye-tafiye da lokacin da mun kai to ba zan ji Allah ya kasa da gafara gaskiya kankanin lokaci minti da minti goma ba zan yi ta yi maka tarihin rayuwarsa ba lokaci ba zai ba da dama ba amma lokacin da wata munasaba Allah ya bada a misali irin mun gama karatu saura za a iya sa minti goma to wannan zan yi ambata muku wani abubuwa insha Allah ta'ala kuma dai abin da aka rubuta ba a kasa idan ya isa kashi ba ba sai an faɗa ba Allah ya sa ku dace assalamu alaikum wa rahmatullahi